أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يدرسنا 30 cikin tafsirin littafin Allah mai girma a yau 28 da ta 29 ga watan Dhulqa'da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 ranar da ta yi daidai da 26 ga watan 11 ta shekara ta 2008 ta miladiya. Za mu tashi aya ta 203 fadin Allah madaukakin sarki فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. من أتكلم كنشان أي كن حجي الله تعالى يتي واذكروا الله في أيام معدودات وأن بجاء الله أتكلم رانكو إددقبو وتمر سايوا سوني أيام التشريق كما عند بياني ذيبو. فمن تعجل في يومين wanda ya gaggauta ya bar wanda ya gaggauta a cikin kwana biyu wato ya gaggauta zaman mina ya bar mina bayan kwana biyu fala isma alai babu laifi a gare shi. Waman ta'akhkhar wanda kuma ya zauna ya jinkiri har ya gama kwanaki ukun gabaki daya fala isma alai shi ma babu laifi a gare shi. Amma dan kada ka dauka cewar daga zarar ka kwana duk abinda kai babu laifi sai Allah ya ce liman ittaqa ga wanda yaji tsoron Allah. Wanda yaji tsoron Allah shine wato wanda yake kiyaye ka'idodin Allah wajen aikin hajjin sa da wajen sauran umarce-umarcen Allah, to wannan shine wanda yake babu laifi a kansa. Wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun ku sani kuma kan cewa ku gabaki ɗayan ku ana tara ku ne a tashe ku gaban Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shine wato aya ta ƙarshe ta ayyukan aikin hajji da suka zo a cikin Alkur'ani, wanda yake kuma da shine ake gama aikin hajji. Daga an yi abinda wannan aya ta kunsa shikenan sai tawaful wada. Allah ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ku ambaci Allah, umarni da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shine afdalul a'mal, ambaton Allah. An tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masu jihadi wanne ne yafi, yace aktharuhum lillahi dhikra, da jinsin dukkan masu ayyuka aka tambaye su wanne ne yafi, sai yace aktharuhum lillahi dhikra, wanda yake su ambaton Allah kuma inda zuwa hadisin Mu'adh. To Allah ya umarni da ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat, a cikin kwanaki kididdigaggu, kwanaki ababan kidayawa, wato ma ishara ga rashin yawan su. Shi yasa sai aka kawo abin nan a jam'ul qilla, daga cikin sigogin jam'ul qilla ne, jam'u mudhakkar, jam'u muannath salim, ya daga cikin sigogin jam'ul qilla. sai aka wato yi ranaku ne waɗanda suke iyakantattu ababan kirgawa ba su da yawa. Wannan abinda aka ruwaito bisa aktharul ulama sune ayyamut tashriq ake ne. Ayyamut tashriq sune a ranar da ake ranar da ake zama a Mina, sune ayyamu Mina, ran 11 da 12 da 13. Yawmun Nahar ba ta cikin wannan. Wannan kamar wato ala koran ƙarin alkhairi ne, Allah ya mantuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun yi kwana 10 wanda babu kamar su a duniya, sune Ashru dhul Hijja. Sun ƙare ta da Yawmul Hajj al-Akbar, to sai ya ƙara mana kwana 3 na alkhairi wanda ya umarce mu da mu ambaci Allah a cikin waɗannan kwanaki, sune ayyamut tashriq. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadithin Nubaysha al-Hudali a cikin Sahih Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyamut tashriq ayyamu aqlin wa shurbin wa dhikrun lillahi ta'ala. Wannan kwanaki ayyamul ma'dudat inna 11 12 13 kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah. Dan haka ne Aisha radiyallahu anha tace ba ai ruksa ga wani ya azumi a cikin waɗannan ranakun ba, sai wanda hadiyar tamattu'i ta kama shi bai sami iko ba, kuma bai riga yayi azumi kwana 3 da aka ce salatata ayyamin fil hajj, kwana 3 idan yayi ihrami da hajji, to idan bai samu yayi su ba, to shine aka yi masa ruksa ya azumi waɗannan kwanaki. Haka dalika aka rawaito daga Abdullahi dan Umar. Dan haka ne waɗansu malamai suka tafi akan haramcin azumin waɗannan ranaku ilhaqan da ranar Idi, karamar nayi Idin, karamar sallah da Idin babban sallah su ma, saboda mafhumin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyamu tashriq ayyamu aqlin wa shurb, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafan da cewa ranar ci da sha ne kaga ba ranar azumi bane, dan haka wanda ya azumi ya saba ma Allah. Kuma mafhumin fadin Aisha da Abdullahi dan Umar ba ai ruksa ga wani ya azumin waɗannan ranaku ba, ya nuna kan cewa kenan akasin wannan ruksar azima ce, wato wajibi ne kada mutum ya azumce su. Amma sauran jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba haramun bane kamar yadda aka haramta azumin ranar Idi na karamar sallah ko na babbar sallah, bal makruhi ne saboda fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi. Waɗannan kwanaki Allah madaukakin sarki ya mai da su, ya ce ayi zikirin Allah. Me ake nufi da zikirin a nan wajen? Abinda ake nufi da zikiri fi'ilin sahabban aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da fi'ilin sahabbai sun bayyana mana ma'anar zikiri ne. Abu na farko shine wanda sunna ta tabbatar shine ambaton Allah yayin ramyul jima, yayin jifan jamratul aqab jimarul aljimarul thalatha jamratul asughra wal wusta wal kubra, da dutse 7-7 kowace rana dutse 21, rana 2 dutse 42. Saboda haka baki daya zamanto adadin duwatsun da za a yi jifa da su 49, duwatsun 49. To kowace ake wannan jifan akwai zikiri, ana kabbara kamar yadda Annabi Ibrahim ya yi kabbara ya jefi shaidan sau 7 a inda ya soma bayyana a gare shi daidai jamratul sughra, da ya jefe shi da dutse sau 7 sai ya nitse cikin ƙasa, sai sake kullowa gare shi a daidai jamratul wusta, nan ma mala'ika Jibril ya umarce shi da ya jefe shi ya sake jifansa duwatsu guda 7 ya sake nitsewa a cikin ƙasa 14 kenan. Sai kuma a jamratul aqaba wadda ita ce tafi kusa da Makka, sai kuma ya bayyana a gare shi a nan wajen, nan ma ya umarce shi da ya jifa ya jefe shi sau 7 yana kabbara, ya jefe shi sau 7 ya kabbara ya nitse ya sake bayyana. Shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa millata abikum tattabi'un, yake cewa namanta juz'u din magana yace wa bi abikum ibrahim taqtadun ash-shaytanu tarjumun wa millata abikum ibrahim tattabi'un, shaytan kuke jifa kuma addinin babanku Annabi Ibrahim kuke koyi. Wannan to duk ya shiga cikin wadkurullah, ku ambaci Allah. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana zikirin da ake yi. Wannan na ɗaya kenan. Bayan an yi wannan zikirin sai kuma addu'a indal jima'a, a jamra ta biyu ta farko as-sughra wal wusta banda al-kubra allati hiya jamratul aqaba za a yi in annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa al-adar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo jifa zai sanya zai zo da zai sanya makka a hagunsa min adamansa ya jifa ta nan gefan wato ta gefan hagu kenan in kana in ka taho daga mina sai ya je tsaya a gefan hagu ya fuskanci jamra din ya sanya maka a hagunsa mina a damansa in ya gama jifan sai ya zo ya juya ya kalli kibla ya kalli jihar makka jihar ka'aba ya tsaya ya addu'a kamar yadda aka rubuta daga abdullahi dan mas'ud gurgudan yanda zai mutum zai karanta suratul baqara haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawaita addu'a in ya jifi jamrar farko da jamrar ta biyu duk wannan ya shiga cikin wadhkurullaha fi ayyamin ma'duda tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fassara umarnin Allah shine ya fassara abinda Allah yake nufi da umarnin sa sannan abu na biyu abu na uku bayan wato at-tadbir bi ramil jimar wad-du'a sai kuma kabbara muqayyada at-takbir al-muqayyad kabbara da ake kayyade ta da lokaci shine bayan as-salawatul khams bayan salloli guda biyar wanda yazo daga fi'ilin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar ya kasance yana yin mutlaqin kabbara ne sai uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wanda shine abinda Imam Malik ya riko da shi Abdullahi dan Mas'ud yana karawa a kabbaran da sai ga Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd haka zalika aka rawaito ma daga Ali ibn Abi Talib bayan kowace sallah ta farilla wannan ya shiga cikin wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudan a cikin wannan ranaku ake to sai dai an yi sabani yaushe ake farawa wa'annan takbirat amma to daga Ali ibn Abi Talib cewa daga bayan sallar asuba ta ranar Arafa ba za a dena ba sai bayan sallar la'asar ta akhiru ayyamit tashrik la na 13 ga wata wanda yake wannan shine mazhabar Abu Yusuf al-Majri Imam Abu Hanifa an ruwaito kuma daga waɗansu daga cikin sahabbai cewa daga bayan kabbara bayan sallar asuba na ranar Arafa za a yi ta yin kabbarar har sai bayan sallar asuba na ayyamut tashrik wanda shine mazhabar Abu Hanifa mazhabar Imam Malik da Shafi'i wanda an rawaito daga Abdullahi dan Abbas daga sallar azhar ta ranar sallah yawmun nahar daga sallar azhar ta ranar sallah za a yi har zuwa sallar asuba ta ranar ayyam ta wato karshen ayyamut tashrik ta sallar asuba ta karshen ayyamut tashrik wannan riwaya ce a mazhabar Imam Malik kuma mazhabar ita ce mazhabar Imam Shafi'i yin saboda sun ce mai haji shi zikirinsa talbiya ne labbaik allahumma labbaik zai ta yin talbiya yaushe zai daina talbiya yaushe alhaji zai daina yin labbaik allahumma labbaik daga ya yi jifan jamra ranar sallah wannan shine sahihi wannan shine as-sahih shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo daga hadithin Usama bin Zaid bai gushe ba yana yin talbiya har sai da ya jefi jamratul aqaba ranar sallah to in ya jefa jamratul aqaba ya gama wannan talbiya din to abin da ya masa saura sai ya shiga cikin kuma lokacin takbir shi ta tace daga sallar azhar ta ranar sallah za a fara wannan takbir wannan ga wanda yake alhaji kenan to wanda yake ba alhaji ba shi ma an yi ilhaqinsa da wannan hukunci domin shi ma ya samu falala na wajen takbir shi ba zai ramyin jimar ba amma zai yi kabbara wannan shine at-takbirul muqayyad na uku kenan na hudu da wanda ya shiga cikin wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat at-takbirul mutlaq kabbara mutlaqa yin kabbara a wannan rana domin kamar yadda aka rawaito daga Umar ibn al-Khattab da ɗansa Abdullahi dan Umar sun kasance suna yin kabbara a waɗannan ranaku bayan sallolin farilla da kuma yayin da suke kwanci akan shimfiɗansu da yayin da suka tashi da yayin da suke tafiya a lokuna a hanyoyin mina Umar yakan fito yayi kabbara ya fito kofar haimarsa yayi kabbara a mina daga yayi kabbara sai jimmina ta dinke da ta dauki kabbara daga an ji Umar yayi kabbara sai kowa ma ya kama kabbara amma ba yana bayarwa ne ana aikewa ba waɗansu suna fahimtar haka ya yi wa fayukabbirun nasu bi takbirihi, sai su ɗauka cewa ai wato yana yin in ya bayar sai a amsa kamar da al'adar mutum. Wannan bid'a ce. Dair wahid da yawa daga cikin malamai sun yi nasi akan cewa bid'a ce a ce za a yi takbir wani yana yi waɗansu suna amsawa. Abin da ake nufi fayukabbirun nasu bi takbirihi, kabbara Umar tunatar da su take yin su kabbara, sai su ma duk su ɗauka da yin kabbara. To waɗannan wannan zikiri na nawa kenan? Na hudu. Na biyar daga cikin wadkurullah fi ayyamin ma'dudat shine ambaton Allah yanda za ka yi yarka, ka ce bismillah Allahu akbar. Domin ayyamut tashrik ga baki ɗaya duk ranakun yanka ne. Waɗannan su ne al-ayyamul ma'dudat ɗin, wannan kuma shine bayanin zikirin Allah da aka ce a yi a waɗannan ranaku. A cikin suratul hajj Allah ta'ala ya ce liyadkurullaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Can ya ce al-ayyamul ma'lumat, nan kuma ya ce al-ayyamul ma'dudat. Akwai bambanci tsakanin su ko babu bambanci? Al-jumhur sun ce akwai bambanci. Al-ayyamul ma'lumat ranakun da ake ambaton Allah ala ma razaqahum, akan abin da Allah ya azurta su na hadiya, wato ranakun haike yanka kenan, ayyamun nahar, su ne ranar 10 da 11 da 12, 13 ala khilaf. Saboda haka ranar yawmun nahar ma'luma ce ba ma'duda ba. Haka zalika ranar 13 ma'duda ce ba ma'luma ba. Amma 11 da 12 suna cikin al-ma'dudat, suna cikin al-ma'lumat. Shi yasa aka kirawo ranar 11 aka kira ta yawmul qar, ranar zama, wato ba ranar tafiya ba ce. Ranar 12 aka ce yawmun nafrul awwal, ranar fita ta farko, shi ne kagan an yi kwana 2 kenan. Da ya nuna maka cewa ayyamut tashrik ake nufi da al-ayyamul ma'dudat. Ranar 13 kuma ita ce yawmun nafr ath-thani, ranar fitowa daga Mina ta biyu. Allah madaukakin sarki ya ce faman ta'ajjala fi yawmayn, wanda yayi gaggawa a cikin kwana 2 ya bar Mina, fala isma alayhi, babu laifi a gare shi. Saboda haka wannan izini ne na kan cewa zaman Mina zaka iya gama shi cikin kwana 2. Idan kuma kai kwana 2 zikirin Allah a cikin kwana na 3 din na jifan jimar kai an dauke maka na jifan jamarat, amma sunna ba ta dauke maka kai azkar din takbir at-takbirul muqayyad ba bayan salloli ko da ka dawo maka. Amma kabbara ta cewa kai jifa inda ba kwana Amina ba, in kai ta'ajjuli babu jifa akan ka. To amma da sharadin cewa ka bar Mina kafin faduwar rana, domin kafin faduwar rana ka bar hududu Mina. Domin Umar radiyallahu anhu ya kasance yana tura mutane su je hududul Mina daidai jamratul Aqaba. Kusan jamratul Aqaba ta fita daga abin nan, jamratul Aqaba a dabda hudud Mina take, abin nan iyakar Mina take. Saboda haka sai ya sa mutane a nan wajen su tsaya, duk wanda aka ga ya zo rana ta fadi sai a ce masa kowa sai a mayar da shi Mina. Wato at-ta'ajjul muqayyadi ne da cewa ka fita daga Mina kafin faduwar rana, a bisa sahihin magana, saboda wannan fi'ilin na sayyidina Umar ibn al-Khattab, cewa idan mutum tunda Allah ta'ala cewa ya faman ta'ajjala fi yawmayn, wanda ya yi gaggawa cikin kwana 2. Saboda haka wanda ya riga an ce fara'in ba alaihi, ko babu laifi a gare shi, to be har kwana 2 suka wuce bai ta'ajjuli ba, kaga bai fita ba, bai istijali ba. Tunda ko bai istijali ba, in ya fita zai zamanto akwai ithm a kansa. Saboda haka sai ya zauna kenan, ya zamanto ya dauki hukuncin wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi. In ya zauna yayi jinkiri babu laifi a kansa. Saboda haka wannan da yawa mutane suna kuskure wajen wannan, duk da yake waɗansu malamai suna fatawar cewa ai sauki ne. To kamata ya cikin wayannan ayyukan ibada mutum ya ringa takayyudi da fatawar sahaba. Fatawar sahaba, ko mutum ka je ka niki gari ka je kai wannan ibada ka je ka sha wahalar kwanakin bin layi wajen shiga jirgi da kwanan kam da zama a cikin bus din Al-Hazai da rigimar passport da wani ne da wani ne sannan dan kawai ka zo ɗan mintuna 30 ne suka sanya ka baka yi ta'ajjuli din ba sai ka ce kuma kawai dan ka ƙara kwana daya sai ka ce a ai shikenan ai an yi fatuwar cewa man ta'ajjala wannan bisa sahihi saboda kuma wannan aikin sayyidina Umar ya dace da fahimtar wannan aya tunda kai baka da wani nassi na Al-Qur'ani ko sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam wala fatwa ta wani daga cikin sahabbai al'aula kai riko da maganar Umar ibn Khattab musamman Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibtadu billadaini min qabli min ba'di Abu Bakar wa Umar ku koyi da waɗanda za su zo baya na su biyun nan Abu Bakar da Umar idan mutum kuma ya bari har rana ta fadi ko kuma in yayi niyyar cewa dama can fil asr kwana uku zai yi shi ma wannan babu laifi a kansa bai wannan afdal da aka ce babu laifi akan wanda ya ta'ajjubi da kuma babu laifi akan wanda ya ta'akuri daidai suke yare da shiru ba daidai suke ba saboda wanda ya ta'akuri ya samu ziyadar ibada ya samu ziyadar ibada ya samu karin kwanan mina ya samu karin ibadar jifa ya samu karin ibadar addu'a bayan jifan jamra'a abin da jamratain wannan duk karin ziyada karin aiki karin falala ne to sannan Allah ta'ala ya ce liman ittaqa rashin laifi din nan ga wanda ya ji tsoron Allah wannan domin ai ishara da cewa kada ka fahimci kan cewa babu laifi wato kawai kai ta'ajjuli din kwanan mina din daga kai kwanan mina ko biyu ko uku shikenan baka da wani laifi a'a laifi yana nan take ta haddin Allah baka ji tsoron Allah ba yasa sai Allah ya ce liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah wadansu daga cikin salaf masu daga cikin malaman tafsiri na salaf sun fassara attaqwa nan wajen da cewa shine mutum ya zamanto ya kiyaye haddodin Allah wajen hajjin sa bai yi rafatu ba bai yi fasikanci ba bai yi jidali ba shine ake nufi da wannan shi aka kore ma laifi amma wanda ya zamanto ya gurbata hajjin sa daga cikin wayannan abubuwan laifi zai zo masa ta wannan fuskar ba ta fuskar wato kwana biyu ko kwana uku a cikin mina din ba sallallahu alaihi madaukakin sarki yayi wasiya da takwa yace wattaqullah ku ji tsoron Allah a cikin dukkan halayenku wa alamu annakum ilayhi tushurun ku sani kuma kan cewa ku gare ku ake mayar da shi wannan yana da wato sanin cewa za a mai da kai ga Allah yana daga cikin dawa'i takwa yana da cikin abin da zai sanya maka tsoron Allah wato tunawa da lahira ɗaya daga cikin asbabun takwa ne tunawa da tsayawa gaban Allah ɗaya daga cikin asbabun takwa ne shi yasa Allah ta'ala yace fa amma man khafa maqama rabbihi wa liman khafa maqama rabbihi jannata wanda yaji tsoron tsayawar ubangijinsa yana daga cikin dawa'i takwa wannan ayar daga cikin darussa manya-manya da ta nuna mana shine cewa lokacin waɗanda suke na alfarma lokacin masu falala abinda ake neman bawa a cikin su shine ya aiwatar ya aukar da ayyukan ibada a ciki kaga yayin da waɗannan ranaku suka zama to ranaku ne masu falala a wajen Allah sai Allah ya umarni da ai dikirin Allah ya ce a ciki wadhkurullaha fi ayyamin ma'duda to haka zalika dukkan ranaku da dukkan lokacin waɗanda suke na alfarma na alkhairi abinda ake so kenan a aiwatar da aikin ibada a ciki Imam an-Nawawi yana cewa ɗaya daga cikin hikimar hanin da yazo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan a kebance ranar Juma'a da yin azumi aka ce kada mutum ya kebance ranar Juma'a da yin azumi shine ana son ranar Juma'a saboda falalar da ta kunsa a yawaita ayyukan ibada a ciki wanda la Allah azumi zai sa mutum ya rauni kan ya waɗannan daga cikin ayyukan ibada din shi yasa aka soyar da mutum kada aka cewa mutum kada ya kebance ranar Juma'a da yin azumi a wannan rana da rana ce da ai mai falala to duk lokaci wanda yake da falala da duk bigire wanda yake da falala abinda ake so mutum yayi ya shigaltar da shi da ibada shi yasa Ibnu Daqiq al-Eid rahmatullahi alayh wajen magana da yake akan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin daki tsakanin gidana da kuma minbarina rauza ce daga cikin dausayi ne daga cikin dausayin aljanna yace mu fa'idan mu al-mukallafu ga cewa wannan wajen daga cikin aljanna yake shine mai aikin ibada a wajen fa'idar ka kai mukallaf an ce maka wannan waje ne mai alfarma kai aikin ibada kai kyakkyawan aiki a nan wajen ka kuma nisanci mummunan aiki kada Allah ya kama ka da keta hurumcin Allah a waje wanda yake mai alfarma ko a lokaci wanda yake mai alfarma. Na
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا كِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.
Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, akwai daga cikin mutane wanda zancensa zance wanda lafazinsa na zance a rayuwar duniya yana kayatar da kai, yana kayatar zancensa yana kayatar da kai a nan duniya. Wa yushidullaha ala ma fi qalbihi, yana shaidar da Allah akan abin da ke cikin zuciyarsa, cewa abin da yake fada a harshen nan yana rantsewa, yana cewa Allah ya san cewa har zuci maganar nan haka take. Wa huwa aladul hisab, alhali ko shi mai tsananin husuma ne, mai tsanani ne wajen husuma, mai kuma yin husuma a bisa ƙarya. Wa idan tawalla, idan ya juya baya ya bar inda kake, sa'atil ard, sai ya tafi a bayan ƙasa yana mai ƙoƙari, liyufsida fiha, domin ya barna a cikinta. Wa yuhlikal harfa wan nasl, ya halaka amfanin gona, ya halaka kuma zuriya, ya halaka dabbobi da ya halaka zuriya, sune ya halaka dabbobi da mutane. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah baya san barna. Bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewar akwai daga cikin mutane waɗanda suke mutane jinsi biyu ne, yayin da suke neman a biyan bukatu wajen Allah, akwai wanda yake duniya ita ce kadai a gabansa, akwai wanda yake duniya ita ce kadai a gabansa, ba shi da wani rabo a lahira wannan. Sannan a cikinsu akwai wanda yake neman kyakkyawa a duniya da kyakkyawa a lahira, wanda Allah ya mana irshadin mu kasance cikinsu. To daga cikin jinsin waɗanda suke masu wanda duniya ce kadai a gabansu, shine Allah madaukakin sarki ya kawo mana wata daga cikin sifofinsu, yace to daga cikin mutane akwai masu wannan sifa, kamar yanda suke duniya ce kawai a gabansu, to haka zalika suke basu damu da abin da ke fita daga cikin bakin su ba. Nan yana da wannan wato akwai ishara ga illar da ke cikin zance, domin mutum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, mutum yakan yi lafazi da kalma ta yardar Allah, sai ta kai shi matsayi na yardar Allah da bai san iyakarsa ba, baya da bai damu da wannan la yuqilaha bala, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, bai dauke ta akan komai ba maganar ta. Akwai kuma wanda zai yi magana bai dauke ta akan komai ba ta fushin Allah, sai ta jefa shi cikin wutar jahannama ya nitse inda baya taba tsammanin zai kai, magana ɗaya kawai. Wannan ayar amma ce akan dukkan wanda yake koye kafirci da munafunci da ƙarya da cuta, ya kuma bayyana akasin wannan, domin shine wanda yake idan ya zo wajen cin zancen ka zai kayatar da shi. In ya soma maganar imani da san addini da taimakon addini da ƙarfafa addini da kawo gyara da gaskiya, ya tarantsewa ta wallahi abinda ke cikin zuciyarsa ke nan, kaga abinda ke cikin harshen nan da abinda ke cikin zuciyar nan haka suke, har ya ƙayatar da wanda bai sani ba. Wannan sifar munafikai ce, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukakin sarki ya tona asirinsu. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wala ta'rifannahum fi lahmil qawl, kana sanin su daga abinan karyawar maganar su. Allah ya ce wa huwa aladul hisab, amma shi mai tsananin husuma ne. Al alad shine daga alladud, shine wanda yake wato mai wuce iyaka, wajen yin rigima ba a taba rinjaye a kansa ko ta ina ka kullo masa ba zai taba sallama maka ba sawawu akan gaskiya yake ko akan ƙarya yake ba zai taba sallamawa ba wannan tabi'a ce wadda take samun mutane masu girman kai mutumin da yake da girman kai ba zai taba yadda akan cewa shi yayi kuskure ba shi yasa ma wannan shine ainihin ma'anar girman kai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake al-kibr baṭr al-haqq wa ghamt an-nas ka girman kai shine wato kauda kai dauke kai gabanin gaskiya da jefar da ita da kuma tozarta da wulakanta mutane to watsar da gaskiya shine ainihin wato sifar abin al-aladul khisam kenan wanda yake duk hujjar da aka kawo masa yana da wata shubha yana da wani tawili da zai kawar da ita ba a siyasa ba a san jayayya a cikin addini idan kai jayayya abinda ake nufi na jayayya a cikin addini Allah ya kira shi wajadilhum billati hiya asan kyakkyawa jidali da yafi kowanne kyau shine ka bayyana gaskiya kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana yanda ake wannan jayayya ne shine ka faɗi kaunin wanda yake sabani da kai yanda ya faɗa ba kai masa ƙarya ba kamar yanda Allah ta'ala yake sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum za su ce maka ai ashabul kahfi su uku ne na hudun su karan su wa yaquluna khamsatun sadiqun kalbuhum su ce kuma su biyar ne na shidan su karan su wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum wadansu kuma su ce mutum guda bakwai su bakwai ne na bakwai na takwas din su shine an karan su na wancan biyun da ya faɗa Allah ce rajman bil ghaib suna jifa ne da ghaib dan ba su da ilimi to sannan sai Allah ya nuna cewa ga yanda duk za kai maganin rigima ka nuna cewa da su wanda suke faɗa da kai wanda ake baka labari ya rasulullah ga baki ɗayan ku ilimin yana wajen Allah ba wajen ku yake ba qur rabbi a'lamu bi'iddatihi ce ne musu ubangiji na shine yafi kowa sanin adadin su kamar yadda ilimi ga Allah shine sai ka bayyana hujja wato kai hikayar qaulul mukhalif sannan ka bayyana hujja shikenan in ya karba daga gare ka fa biha wa ni'mat idan bai karba ba ki ne jaji ma abu ta sani shi ibn abbas ya ce ayya wa huwa min al-qalil ya daga cikin qalil kage ya nuna cewa kenan ba yana daga cikin ilimin gaib bane da babu wanda ya sani in ba Allah ba manzo Allah ya sanar da shi saba tunda ibn abbas ma yace ya cikin balatana shi sallallahu alaihi wasallam to ba a san jayayya a cikin gaskiya mutum ya zama mai tsananin jayayya domin kawar da gaskiya wannan kamar yadda nace jumhur malamai mafiya yawan malamai sun tafi akan umum dukkan wanda yake da wannan sifa zai koye wata sifa wani abu a cikin zuciyarsa na sharri amma kuma ya bayyana alkhairi sannan kuma koyaushe kokari yake ta jayayya akan cewa shi akan daidai yake ko kuma shi alkhairi ne a cikin zuciyarsa to wannan shine ya shiga cikin wannan aya shi ake nufi da wannan aya waɗansu suna cewa al-akhnas ibn shariq ne wanda daga cikin maslamatul fath wanda ya musulunta sannan ya ridda amma kuma daga baya ya dawo cikin musulunci saboda haka nema ake kirga shi a cikin sahabbai waɗansu sun ce akanta aka saukar da shi amma babu wani nassi sarihi da ya nuna wannan babu hadisi ingantacce da ya nuna kan cewa shi yake nufi duk da zamu ga ma hatta al-imamu suyuti a cikin tafsirinsa shi wannan ya kawo a cikin cewa shine sababin nuzul din babu nassi sarihi akan wannan wanda yake zai kunshi wato suka akan sahabi wanda bai bayyana akan cewa shi yana daga cikin munafikai ba sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa wata sifa ta biyu sifa ta uku kai bayan cewa na farko Allah ya ambace shi bai ambaci sunansa ba ya ambace shi da sifar farko shine wato sabanin zahirinsa da batininsa maganarsa ta baki sabanin abin da ke cikin zuciyarsa Allah sannan ga tsananin gargama sannan na uku sifa ta uku wa idza tawalla sa'a fil ardi yusida fiha fa al fasadu fil ard kokari wajen barna a bayan kasa الفساد في الارض yana zuwa da ma'anoni da yawa a cikin alqur'ani daga cikin ma'anar al-fasad fil ard shine hana mutane shiga addinin Allah abinda munafikai suka kware a cikin kenan wai da fina lahum la tufsidu fil ard qalu indama nahnu muslimun aka cike da ku barna a bayan kasa ku har ku rinka cewa ku rinka bata addinin musulunci kuna hana mutane shiga yake indama nahnu muslimun yara kawai muke kawowa in ba ni haka ba ta ya za a zauna lafiya amma idan wayannan ɗan addinin sun rike shi kamkam su kuma wayannan suna ganin ba su yadda ba kaga kullun cikin daji saboda haka wai su suna ganin su nuna cewa a saki addini ai ma addini rukun sa kai na kashi kada a ce sai an kama shi kamkam an yi istiqama akan sa wannan gyara suke kawowa dai daga cikin ma'anonin al-fasad fil ard kenan kuma wannan shine wanda annabi shu'aib yake ce ma mutanen sa ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين wanda yana kan cewa abinda suke yi barna ne da su tsaya suna sun yi dako suna hana mutane shiga addinin addinin musulunci to duk wanda yake wannan fasad fil ard yake wanda yake hana shiga addinin musulunci ya daga cikin al fasad fil ard al amal bil ma'asi saban Allah madaukakin sarki dukkan jinsin sako dukkan jinsin sako yana daga cikin wannan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wala yuslihu masu barna a bayan kasa ba sa kawo gyara su ne meye barnar su Allah madaukakin sarki yayi baya a can abinda cikin suratul shu'ara yake inda annabi salihu yake ce musu ولا تطيعوا امر المفسدين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون kada ku bi umarnin masu barna a bayan kasa wato kenan su bi umarnin wanda suke saba ma annabi shu'aib annabi salih su ne masu barna a bayan kasa ba sa kawo gyara domin suna cewa a saba ma annabin Allah saban Allah yana da saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barna ne a bayan kasa haka dalika yana daga cikin saban yana daga cikin al-fasad fil ard rashin buko da littafin Allah da rashin tsaye da sallah Allah ta'ala yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba yaquluna ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhu alam yukhaf 'alayhim mithaqul kitabi an la yaqulu 'ala allahi illa al-haqqa wa darasu ma fi والدار الاخر خير للذين يتقون افلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين ما سرقوا للتافن الله ما سيد ده صلاه الله يتي با ما توزر تلاجن ماسو كاو يارا saboda haka masu wanda ba sa tsaye da sallah wanda ba sa rubuta littafin Allah sune masu barna a bayan kasa tozar ta sallah da rashin rubuta littafin Allah barna ne a bayan kasa haka dalika kuma ga wannan ayar wadda ta yi ishara ga menene nau'in fasadin sa wa yuhlikal harfa wan nasr ya rinka gurbata bi'a ya rinka gurbata halittar Allah da arzikin da Allah madaukakin sarki ya bayar kamar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kona bishiyoyi yayin da ake jihadi sai dai idan ya zamanto kan cewar idan waɗanda ake yaki da su din sun yi tsananin nikaya ko kuma sun yi ana so a nuna su alama ga wanda yake za su zo bayan su amma mujar al-asl ba a sare bishoyi domin yana daga cikin ihlakul harb ba a kashe dabbobi a wajen yaki sabanin yakin zamani wanda yake aka gina shi a bisa barna shi abinda yake tadmir yake bama baman nukliya ba za ka taba tsoranta cewa musulmi za su iya kawo wannan ba saboda musulmi ba mafarnata ba ne amma su suna tanin abinda zai halaka duniyar baki ɗaya ne ma yana daga cikin ɓarnar da ake yi yanzu a duniya shine abubuwan da yake ta kawo gurɓacewar bi'a bargon da Allah ya wanda ya lulluɓe mu yake kare mu daga daga cutar abubuwan da ke zuwa daga sararin samaniya muna yin abin da zai keta shi muna ta yin abin da zai keta sai da ƙara fadi yake mun gurɓata bi'a domin me kawai domin muna so mu samu riba mun ka domin kawai muna so abin da mu samu abin da abin da mu samu abin duniya domin wato ka'idar yanzu kaga Allah madaukakin sarki yayi bishoyi dinnan domin su kawo tawazuni a cikin halitta yayin da abin da dan adam yake yi na kona makamashi abin da gas din da kake fitarwa na kona makamashi dinnan bishoyin nan ita suke shaka idan babu bishoyin da za su shaka gas din nan ta tashi sama sai ta je ta haɗu da gas din da Allah ya mana bargo da ita sai ta mayar da ita wata gas din daban sai wannan bargon ya rinka tsagewa to bishoyin an sare saboda koyaushe so ake yi mutum akwai mutane wanda yake suna nan sun yi kayayyakin abin nan gadaje da tebura da sauransu na gida lokaci da suke suna so su canza komai da komai saboda haka idan za a samu katakon nan sai an je an sassare duk waɗannan bishoyin saboda haka bishoyin da suke shekara ɗaruruwa sai a sare su domin abin nan jari hujja ko ba abu ne wanda za a ce ana yi na bukata ba abu ne wanda za a ce ana yi na wato samun abin nan na samun kuɗi na fitar hankali
na burga
na samun kuɗi na fitar hankali dan ba wai a ce ne wani wanda zaka ce kayi abin da yake ya ishe ka duk wanda ya shiga cikin harkar neman duniya a bisa tsarin da turawa suka kawo mana tsari ne wanda zai baka cewar wato zaka samu kuɗi na fitar hankali ko ba zaka taba bukata ba babu zancen alkafa a wajen su babu shi yasa suka kawo tsarin ka sai tsarin a baka kati wanda kullum ka zamanto cikin bashi wato kome kake so kawai ka dauka babu zancen ka ce a'a wannan ai ban da halin sa ya amma dirijini qadra filashi zan mike kafa ta gurgurdan yanda shimfida ta take in ta wuce shimfida ta ba zan mike ta ba a'a shi kome zaka iya saya kome zaka to irin wannan rayuwar aka kawo to wannan shine ya sanya cewar kowa tunanin samun din yake kuma samun wanda yake bashi da iyaka to akan haka aka rinka ake barna a bayan kasa akan haka abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bayar sai ya zamanto amfanin da ake da su ba amfani ne bi qasdil kafaf ba domin wadata ba domin wadata bane da samun kana'a a domin barna ne a bayan kasa domin wannan shine ainihin ma'anar barna ainihin ma'anar barna shine ka batar da kudinka a cikin haramun da kuma dukkan sha'awa ta halal kace sai kai baka da abin da zaka ce a kai dai barka hakura da wannan wannan shine al-israf kamar yadda malamu afuka suka yi tarifin israf to wannan abin da ake yi shine yana daga cikin barna a bayan kasa domin shine zai kai zuwa ga ihlalul harfi wan nasr abin da yake faruwa kenan dabbobi da dama yanzu su waɗansu dabbobin gabaki daya sun kusan karewa akwai wanda yake ma an daina ganin su an gama halaka su duk wannan habara ita ta kawo muna gani sun ce ana ganin cewa ci gaba shine zama kamar su to yanzu gashi nan sun so maganin karshen nasu America karshen ta ya so matuhowa bayan sun zo sun an nuna kan cewa kokari ake kowa ko gudu yake ya zama to kamar America to gashi da ta kai kimmar gashi Allah ya kawo India rinta saboda haka abinda habara su ta kunsa saboda jinsin abinda ta saboda wannan amili na barna a bayan kasa ba yadda za ta zamanto itace goban itace za ta zamanto mustaqbal din duniya ba sai a ce kowa a cikin duniya abinda yake zai nema kenan ya zamanto domin duk da shi karshen su ya zo duk wanda yake rushi ma karshen sa ya zo ya bi tsarin abin bayan ya America har karshen nasu zai zo mafita akan tsarin Allah ne a kannin musulmi zamani ne lokaci yanzu ya zo wanda yake musulmi malaman musulmi za su tashi su bayyana tsarin musulunci a aikace domin ya zamanto kan cewar ya ba mu duniya ainihin abin da zai fitar daga cikin wannan abin da ake ciki na yanzu to ba wani abu ne irin waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi zargi Allah ta'ala ya ƙara ayar da cewa wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna Allah baya son barna dukkan jinsin barna sawa'un ta sako ce ko ta hana mutane shiga addini ko rashin riko da littafin Allah ko gurbata tabi'a ko gurbata bi'a dukkan abin da yake barna ne Allah baya san sa nan Allah ya ka anyi ta'diri da uslubin wato nafiyul mahabba domin a nuna maka cewa abinda ake nufi nan wajen almahabbatu shar'iyya wato soyayya ta shari'a ma'ana Allah baya umarni da barna amma ba wai Allah baya nufin barna ta ku ba duk abin da ya faru na barna ai da izinin Allah ne amma akwai hikima a ciki amma Allah baya so kamar yadda Allah baya son kafirci Allah baya son barna dan haka tunda Allah baya son barna Allah baya son mabarnata saboda haka a ciki akwai tsorotarwa da mutum ya zamanto mai irin wannan sifa sifa ta munafunci na mutum wato ka zamanto kana zahirinka yana saba ma batininka mummunan sifa ce dan haka kwadaitarwa ce da zakurarwa akan cewar koyaushe ka rinka kokari ka zamanto cewar kana da wannan istiwa'u zahiri wal batin zahirinka da batininka haka yake daidai kada ka zamanto zulwajihai kada ka zamanto mai riya kada ka zamanto mai munafunci duk wanda duk wata sifa wanda yake zai zamanto kan cewar an samu wannan rashin daidaituwa tsakanin zahiri da batini din ka guje shi domin za ta kai ka zuwa ga sifar munafiki kuma ka sani cewar kamar yadda sayyidina Uthman yace duk wanda ya koye wani abu a zuciyarsa na alkhairi ko na sharri sai Allah ya bayyana shi ala falatati misali a harshen sa daga sakin harshen sa zaka ji ya furo maka fada to da haka in mutum ka so ma ka koye abin da zaka koye in alkhairi ne zai bayyana in sharri ne shi ma zai bayyana da haka gara ka kulla alkhairi shi yasa Allah ta'ala yake cewa kulli man fi aydikum min al-asra in ya'lam Allahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum to Allah ya san alkhairi a cikin zuciyarku Allah zai baku alkhairi daga abinda aka doke ku aka karba daga wajen ku wannan aya am ce in ya'lam Allahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayra to Allah ya san alkhairi a cikin zuciyarku Allah zai baku alkhairi saboda haka ka kullace alkhairi a cikin zuciyarka koyaushe domin in ba haka ba kuwa sai ka zama to cikin sifar waɗannan wanda Allah madaukakin sarki baya son su wai da ila lahu taqillaha Allah yace idan aka ce masa ka ji tsoron Allah akhadatul izzatu bil ithm sai kuma wato izza ta laifi ta kama ta rike shi saboda jin izza wannan alba din tana zuwa da ma'ana biyu imma ba'u ta'diya ma'ana akhadatul izza ala al ithm izza sai ta dauke shi akan laifi sai ta dauke shi kan yayi laifi ta kai shi zuwa gare shi ko kuma ba a ce lil musahaba sai izza wato girman kai sai ya dauke shi sai ya sanya masa laifi ya sanya wato girman kai sai ya kama shi tare da laifi a cikin girman kan da yi wato banda girman kan sai kuma ya ƙara wani laifi akan girman kan da yi wato bayan ya kasance mai barna ne a bayan ƙasa sannan kuma mai girman kai ne baya karɓan wa'azi in ma aka yi masa wa'azi sai girman kai ya ɗauke shi ya ganin har shi za a gaya ma wannan magana har shi wato baya taɓa samun wato taushin zuciya wanda yake wannan shine karshen abin da yake samun mutum na halaka wanda Allah madaukakin sarki yake cewa akan mutanen alƙarya cewa idan ya zamanto kan cewa lokaci zai zo wanda zai zamanto wa nabbu ala qulubihim fahum la yasma'u Allah ya yimke a cikin zukatansu ba za su zamanto suna jin gaskiya ba gabaki daya to ba wani abu ne ke kawo wannan ba illa at-takabbur Allah ya ce to wannan menene sakamakon sa wanda ya aka ambata wannan sifar sa sai Allah ya ce fa hasbuhu jahannam wutar jahannama ta ishe shi wato wannan ya ishe ban tsoro a cewa mutum wutar jahannama ta ishe shi wala bi sal mihad kuma wallahi ta mu gusta a makwanta wato akwai kwanciya ana kwanciya a wutar jahannama amma tun da wannan makwanta ita wutar jahannama ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله اكثر wannan kuma akwai daga cikin mutane wanda yake sayar da kansa ya miƙa ta ibtigha amrdati Allah domin neman yardar Allah madaukakin sarki wannan ayar an ji ta sauko ne akan Suhaib ar-Rumi kamar yanda yazo a cikin asbabun nuzul cewa yayin da yazo zai yi hijira sai Quraysh suka zo suka tare shi tunda ba mutumin Quraysh bane mutumin Rome ne yazo ya zauna a cikin su yazo yana da sana'a har ya samu kudi suka ce ya tattara kudi zai bar garin su zai karya musu tattalin arzikin kasa zai karya abin nan zai kwashi arziki ya fita da shi aka ce in ma ka zauna da arzikinka wa in ma kuma ka fita ka bar kudin shi ne ya bar musu kudin ya tafi yana mai gudu da addinin sa zuwa ga Allah da taimakon manzansa sallallahu alaihi wasallam yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya karanta masa wannan ayar yana cewa rabihal bay wannan ciniki naka yayi riba ya suhayi wannan ciniki naka yayi riba kaga aka sun wannan wanda yake shi bai gaskata zuciyarsa bata gaskata abinda harshensa yake faɗa ba shi ko wannan daga cikin zuciyarsa ayyukansa sun gaskata abinda yake cikin zuciyarsa tun daga shi har ta ya ba ma kawai ya faɗa a baki ba bal ya bayyana kan cewar yarda Allah din ta fi duk abinda ya mallaka da zuciyarsa tana ko wannan fa jarin ne fa gabaki ɗaya jarin ne gabaki ɗaya wanda ya sa wanda abin nan an san yadda jari yake wajen ɗan kasuwa kuma an san yadda kuɗin karatu ke yake wajen ma'aikaci da fansho gabaki ɗaya a ce duk a tattara a banka hannunka rabbana to mutum ka ce ka bisa zaɓi ba bisa an tilasta ka zaɓi wannan saboda Allah to wannan gaskiya ce ta imani to shine Allah madaukakin sarki yake yabon mai irin wannan hali kuma wannan aya amma ce akan duk wanda ya zaɓi yardar Allah akan wani abu na duniya ya miƙa wani abu na duniya domin samun yardar Allah ko da ku ɗan ƙanƙanin abu ne ko da ɗan ƙanƙanin abu ne ya zamanto cewar a ci mutun ya zamanto cewar a gaya maka bakar magana ko a ci mutuncinka dan ka faɗi gaskiya sai ka yadda din ka faɗi gaskiyar in so a ci mutuncin naka wannan yana daga cikin wannan ayar saboda ka zai iya farawa daga ɗan ƙanƙanin abu har ya kai zuwa ga abu na suhai shi ya sa ne yayin da kamar yanzu a hadisin Abi Umama Talbahili yayin da wanda ya jefa kansa a cikin rundunar Rum aka kashe shi mutane suka rinka cewa alqadi na biyadihi ila bibirsi ila tahluka ya jefa kansa cikin halaka Abu Umama ya gayara musu wannan kuskuren nasu sai ya karanta musu wannan ayar bal yace bal wannan yana daga cikin wanda Allah yake cewa minan nasi man yashi nafsahu ibtigaa mardatillah akwai daga cikin mutane wanda yake sayar da kansa domin neman yardar Allah wato ya miƙa rayuwarsa gabaki ɗaya domin neman yardar Allah to Allah yace wallahu ra'ufun bil ibad Allah madaukakin sarki mai tsananin jin kai ne da bayi wato yana daga cikin jin kan Allah madaukakin sarki da bayinsa ya shiryar da su ya zuwa ga abin da yake zai zama to shine yardarsa Allah madaukakin sarki mai tsananin jin kai ne mai tsananin alkhairi ne mai tsananin ihsani ne mai tsananin nagarta ne ga bayinsa baka taba suranta irin nagartar Allah madaukakin sarki da kyautatawarsa da ihsaninsa ya zuwa ga bayinsa shi yasa in aljanna ranar alkiyama idan suka shiga cikin aljanna in suka rinka tunawa ba abinda yake tunata ba abinda suke gani illa wannan sifa ta Allah da ihsaninsa inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim mun kasance in suka ga yadda Allah ya musu cewa famanallahu alaina wa waqana azabas samud Allah yayi mana baiwa yayi mana ni'ima ya tsirtar da mu daga azabar wannan mummunan hayaki na jahannama inna kunna min qablu nad'u dama can mun kasance muna roƙon sa innahu huwal barrur rahim Allah shine albar mai nagarta arrahim mai tsananin jin kai to haka sifar Allah madaukakin sarki take Allah mai tsananin ihsani ne ga bayinsa yana daga cikin ihsanin sa ga bayinsa da ya bayyana mana wannan domin ya kwadaitar da mu mai wannan abun wanda zai zamanto mun sadaukar da kanmu akan neman yardar Allah ka sadaukar da dukiya ka sadaukar da mutunci ka sadaukar da rayuwarka gabaki daya domin neman yardar Allah tabaraka wataala da ganin zamu tsaya a nan wajen saboda mu samu damar amsa tambayoyi sai bayan sallah Allah ya kai mu zamu ci gaba da daga ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu tudkhulu fi silmi kafa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Allahu Akbar, Allah.